Joe D on the mix. They call me Shawboy, Shawboy.
Oh my gosh, it's Gavin Grace production.
Shawboy, Shawboy.
Aye.
Back in the days, nobody know me. See me today, me I give God the glory. Anywhere that me go, people talk my story. Yeah, yeah. All the boys and the girls now want to know me. Yeah, yeah. Fuck on a keko kungane. Now why people they feel me kungane. I do on a keko kungane. And my God they bless me kungane. Fuck on a keko kungane. Now why people they feel me kungane. I do on a keko kungane. Now why God they bless me. Yeah, yeah. Where's our suchan and
kone fa muna kunna wuta sallatan hayaki muna ta ƙara wuta addu'an su mu sha wuya dan kar mu huta hankalin mu kwance kamar ruwa a buta. It's hard from the start and better from the end. You throwing shot at me bulletproof on my chest. Mun sha wuya da mun tuna baya yanzu nan mu ne ke daga baya. Babu boka ko gadali babu laya. We rolling gari gari babu taya. Mu iya waga mai dadi kuma ba mu kwaya. Ta yaya za ku gwada yanzu nan mun yi tsada. Ba mu aikin kyauta idan babu lada. Tuntuni muka fara yara kuma kara. Ba mu daga kai kuma mu ba mu yin gadara. Raven and elbow baiwa muka tara.
Wai za su ja da ni kariyansu. Wai za a mance da ni kariyansu. Kariyansu, kariyansu. Wai za su bani wuya kariyansu. Kariyansu, kariyansu. Wai ni zan ji jiki kariyansu. Kariyansu, kariyansu. Bless me, you bless me oversize. Me a the singer, my people them a dance. Them a feeling the boy, them a feeling the vibe. Oh, make a de move like a train. Make your blessing shower me like a rain. Oh, make a de make the dollar. Make a get the money, make a buy big money. Oh, see them angle money. They want make a fall angle money. They want make a cry angle money. They want make a die angle money. See them angle money. They want make a cry.